haɗe ya fushi wal'afina anin nas, masu afuwa ga mutane, ce wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu ihsani. Sai ce wallazina idza fa'alu fahishatan, waɗanda in sun aikata alfasha, aw zalamu anfusahum, ko suka zalunci kawunansu. Ashe kaga almuttaquna suna iya zaluntar kawunansu, sau haka babu wanda ba zai zalunci kansa ba, komai matsayinsa komai darajarsa. Idan annabi Musa wa min ulil azmi zai ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li, ya Allah na zalunci kaina. Kaga babu kuma wanda zai ce shi yafi karfin ya zalunci kansa, wannan duk abu ne da annaba. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa ghayatul anbiya huwa at-tauba, gaya ta annabawa shine su tuba Allah ka tuba su. Babu wanda yafi karfin ya nemi Allah ya yafe masa, babu shi wanda ita ce gaya ta annabawa. Shi yasa alqur'ani yake cike da addu'ar annabawa, tuba alaina innaka antat tawwabur rahim, annabi Ibrahim da annabi Isma'il addu'ar da suke ka tuba alaina karbuka ka yafe mana innaka anta al-aziz al-hakim, kai ne gagara ba dau mai hikima. Saboda wannan ita ce gaya ta annabawa, neman tuba. Nabi sallallahu alaihi wasallama yana neman, yana istighfari, yana neman tuba a kullun sau 100 marra. Astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, wanda Ibn Umar yake faɗa a kullun zai yi sau 100, yana neman Allah ya gafarta mishi ya karbi tubarsa. Kai shine ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annabinsa, wato wasici da shi na ƙarshe. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Haka wannan ita ce gayar annabawa, wanda zai ce yafi karfin sha'anin tuba, yafi karfin ya tuba, wannan bai ma san me yake a rayuwarsa ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake nusar da sahabbansa zuwa ga wannan. Zun wani ne ya zo ka ce ya rika wannan addu'a, sai ki tuka dauki mai saban Allah kenan, ka rasa addu'ar da za ku yi masa wannan, musamman in yana ganin sa cewa mai kaffa kaffa ne, kuma ya zo ya ce a gaya masa addu'ar da zai rika yi. Wato kamar yana neman addu'a ta musamman special, sai ka ce ya rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi dhunban kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan, sai ce a zaka koya mu wata addu'a mana kamar da nika bar kullu cikin laifi nake hadda ba zulman kaseeran ba ma kadan ba. Amma waɗanda suka san waye Ubangiji, suka san hakkin Allah, to sun san cewa wannan abu ne wanda bawa baya wato wadatuwa ga barinsa a kowane lokaci, kuma kowane matsayi ya taka. Na haka ya ce ya Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi zulman kathira, na zalunci kaina da yawa, wala yaghfiru dhunuba illa anta, kuma babu mai gafarta zunubai sai kai. Kaga wannan kamar fassara ce ta idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, fassara ce kai tsaye ta wannan aya, wala yaghfiru dhunuba illa anta, babu mai gafarta zunubai sai kai. Faghfir li maghfiratan min indika, kai mun wata gafara ta musamman daga wajenka. Wannan dan ya nuna cewa gafaran nan falala ce Ubangiji zai wa bawansa, falala ce daga bawa, ba wai cancanta ba ne. Ubangiji ya iya cewa ba zai yi ba, amma sai ya yi wa bawa wannan gafara, sai ya yafe masa. Saboda haka Ubangiji shi ne mai falala ya bamu bawa wannan. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni, kuma ka yi min rahama, innaka antal ghafurur rahim, lalle kai mai gafara ne, wato mai yafiya ne, ko mai tausayi mai jinkai. Sannan sai addu'a ta hudu, wanda ita ce Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal mu'akhkhir, la ilaha illa anta. Ita ce addu'a ta hudu. Wannan ya gabata a hadisin Ali da Abi Talib, wannan ce sahih Muslim, yana cikin Tirmizi, ya ruwaito shi ya inganta shi. A ciki yake cewa, a cikin wannan hadisin wanda ya kawo istiftahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu'ar istiftah da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake a sallarsa, a cike yake cewa summa yakunu min akhir ma yaqulu bayna at-taslimi wa bayna at-tashahhud wa at-taslim summa yakunu min akhir ma yaqulu bayna at-tashahhud wa at-taslim allahumma ighfir li ma qaddamtu yace sai ya kasance daga mafi wato karshen abinda daga irin abinda yake fada na karshe a sallarsa tsakanin tahiyya da sallama tsakanin tahiyya da sallama sai ya fadi wannan allahumma inni a'udhu allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrafu wa ma anta a'lamu bihi minni sai ya fadi sai ya zama shine karshen abinda yake fada wannan hadisi ya gabata inda muka fada hadisi ne dogo na muslim allahumma ighfir li ma qaddamtu ya allah ka gafarta min abinda na gabatar to abinda na riga nayi na laifi wa ma akhartu da abinda ban yi ba da abinda ban yi ba na da'a to da abinda da da'ar da ban yi ba wanda ya kamata in yi ban yi ba wa ma asrartu da abinda na boye wato na ma asrartu da abinda na boye na laifuffuka wa ma a'lantu da abinda nayi shi a fili wa ma anta a'lamu bi wa ma asraftu da abinda nayi na wuce iyaka wato nayi na yawaita yi na laifuffuka da kurakurai wa ma anta a'lamu bihi minni da abinda kafi ni sanin shi anta al-muqaddim kai ne mai gabatar da wanda ka so ka kai shi matsayin da ka so wa anta al-mu'akhkhir kai ne mai jinkirtar da wanda ka so ka ainihin ciyar da shi baya yadda ka ga dama la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai to wannan ita ce ɗaya daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Ali ya ji shi yana yi bayan ya gama tahiyya ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin ya yi sallama ya yi wannan addu'a to waɗannan addu'o'i duk za su biyo bayan isti'azar nan ta farko da muka faɗa duk addu'ar da za ka yi daga cikin waɗannan addu'o'i to bayan wannan ta farko ta allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabil jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnatil masih ad-dajjal ita sai farko so sannan bayan ta ne sai mutum ya zabi addu'ar da yake so daga cikin waɗannan addu'o'i yayi idan liman ne yana da kyau ya takaita kada ya ce sai ya hado duka addu'o'in da ake yi a nan ya tsawaita ya takaita yadda ba zai wato takurawa ma mu gadan bai san uzurin da suke ciki ba to duba da lokaci za mu tsaya nan akan wannan addu'a ta hudu sai kuma sati mai zuwa insha Allah inda za mu ci gaba a wannan babi da fatan abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren mu kuma Allah ta'ala ya yi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين